ya Fatima Duku.
Fatima Duku,
take it and get 'em all.
See you later.
mata ina haske yana lantarki irin halayenki waɗansu suke yin mamaki ga ilimi hakuri gaba ɗaya Allah ya baki Fatima ga tsafta da kunewa mun girki ki hau mota hajiya irinki ya so ku ki hau doki hasara aikin banza suna miki ta koma taki a ƙasa na first lady sai kin zama mata ƙasa Dr. Abdullahi Shima